الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى تكون الانجينيرو Maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 13 ga watan Jumadal Ula shekara ta 434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 3 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah ba da yafi kafin darasi ne idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da hadisin cewa namiji ba zai taba kadaita da wata mata wadda take ajnabiyarsa face shaytani sai ya kasance cikon na ukun su shin wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kware da gaske hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa ma khala rajulun bimra'atin illa kana salisahum ash-shaytan namiji bai taba kadaita da wata mata wadda take ajnabiyarsa in aka ce ajnabiya wadda take ba muharramarka ba manzo Allah yake face shaytani shine na cikin uku don haka wannan hadisi abin da yake karantar da mu haramun ne ga duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama ya kadaita da matar da ba muharramarsa ba in dai ba diyarka bace ba yarka bace ba kanwarka bace ba mahaifiyarka bace ba yar mahaifiya ba ko kanwarta ko yan mahaifi ko kanwar mahaifi ko matarka baya halatta ka kadaita da ita an gane ko dole a samu wani wanda yake mai hankali tare da ku ko kuma ya zamanto ku fito inda duk wani mai wucewa zai iya ganin ku an gane ku wanda in gurin da ba a tsammanin cewa wani abu zai iya gudana tsakanin ka da ita amma matukar namiji zai kadaita da mace wadda take ba muharramarsa ba to shaytani zai zo ya yi ta iza shi ita ma ya yi ta iza ta akan aiki wanda yake na alfasha don haka baya halatta na'am wani ake nihi da mubaya'a idan aka ce mubaya'a shine mu'ahada abinda ake nihi da mubaya'a wato shine kulla wato shine kulla yarjejeniya a kulla alkawali kayar da na amince kayar da na yarda ita mubaya'a ana kulla ta ne akan wasu abubuwa sai ka zana sharuddan ka za mu yi mubaya'a da kai akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana a cikin suratul mumtahina ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Ubangiji ta'ala yace ya kai wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam idza ja'aka almu'minatu yubayi inaka idan mata mu'minai suka zo suna kulla alkawari da kai ala Allah yushrikna billahi shay'a abusa cewa ba za su hada botar Allah da wani wala yasrikna ba za su yi sata ba wala yazinina ba za su yi zina wala yaqtulna auladahunna kuma ba za su kashe ƴaƴan su ba dan tsoron talauci wala ya'ti nabi buhutani kuma ba za su zo da wani yanke wanda yake na ƙarya yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wanda suke yanka tsakanin hannayensu da kafafuwansu ma'ana ba za su zo da dan zina su lika ma wani su ce nashi ne ubangiji ta'ala yace wala ya'sinaka fi ma'rufin kuma ba za su saba maka ba dangane da duk wani abu wanda yake sananne a shari'a ubangiji ta'ala yace in sun tabbatar da waɗannan abubuwa fa bayi uhunna Allah yace kullu alqawli da su wastaghfir lahunna Allah sannan kuma roƙa musu gafara ta inna Allah ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba majiƙai ne dangane da bayin samu mai kaga anan mubayi'ar da mata mu'mine suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zano mana akan abin da suka yi mubayi'a da shi an gane ko haka kasancewar wannan Ubada ibn Salih yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sam'i wa ba'a wa ala afaratin alaina yace mun kulla alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi mubayi'a da shi a bisa cewa zamu ji mu bi ga shugabannin mu koda sun nuna son kai sun yi babakiri sun yi handama sun yi rubda ciki da dukiyar al'umma zamu ji zamu bi game da duk abin da suka umarce mu matukar bai saba ma Allah ba bai saba ma manzon sa ba kaga anan kenan akan ne suka yi mubayi'a as-sam wa ba'a ji da bi ga shugabanni haka wani sahabi yazo ya ce ya rasulullahi ina son nayi mubayi'a da kai nazo ne nayi mubayi'a da kai akan hijira da jihadi daga nas ya taso daga birnin Yaman akan wannan abubuwa biyu yayi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma wannan Jarir ibn Abdullah al-Bajali yake cewa bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nusuhi likulli muslim na kulla alkawali tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu satsi da sallah da bayar da zakka da yin galgadi ga dukkan musulmi to dan haka ita mubayi'a abu ce wanda take da tushe a cikin alqur'ani yanzu mubayi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a shekara ta 6 lokacin da kafiran makka suka hana shi shiga birnin makka shi da jama'ar sa sun zo da nihin umra wanda aka ringa kai kawo manzon Allah ya tura Usman ya je domin a yi sulhu tsakanin shi da kafiran makka labari ya yado aka zo aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an kashe Usman manzon Allah ya zo karkashin wata itaciya yace ma sahabbansa su zo su yi mubayi'a da shi wanda kusan mutum 1400 kowa ya zo ya dora hannun shi akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa za su yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa bayan ransu kaga wannan mubayi'a akan me suka yi ta a wannan lokaci sun yi ta akan sadaukantar da rayuwarsu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yakar kafirai wanda a ƙarshe shi Usman kin manzon Allah sai ya daga hannun shi na dama yace wannan hannun Usman ya daga hannun shi na hagu yace wannan hannun wato wannan hannun Usman ne manzon Allah sai ya hada da hannun shi na hagu yayin mubayi'a a madadin Usman to dan haka in aka ce mubayi'a shine mu'ahada ma'ana kullu alqawli da yarjejeniya ma'ana ka yarda na yarda akan abu kaza illa kasancewar duk mubayi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da mata mu'minai ba macen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba hada hannun shi da nata a duk mubayi'ar da yayi da mata amma inda namiji ne ba laifi akan iya hada hannu a gama hannu ka yarda na yarda alƙawari ne kowa ya dauka. Don haka Allah ya ce innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, lalle waɗanda suke kulla alƙawari da kai Ubangiji ta'ala ya ce innama yubayyi'una Allah, su san da cewa kadai Ubangijinsu ne suke mubayi'a da shi. Yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah wato shine yake cewa yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah shike kan hannunsu, ma'ana dan su tabbatar da cewa wannan alƙawari da suka kulla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye na komawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wata'ala mun gama wato baban da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen sujada ta raukannuwa, wanda ita sujada ta raukannuwa a magana mafi rinjaye hukuncinta wajibi ne, illa kasancewar malamai suka ce bayyada cewa kai tsaye a ce wajibi ne dole sai an yi tafsiri bayani kenan daki-daki, domin barin abin da yake wajibi anan sujada ta raukannuwa matsayinta wajibi ne. Idan ya kasance sunna ne aka bari, to matsayinta sunna ne, sunna ce, wanda kuma mun wuce da hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raukannuwa ta kama shi kuma ga iya abin da yi na sujada, wanda kasancewar akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci ɗaya daga cikin salloli waɗanda suke na yamma, imma az-zuhr ko al-asr, da aka yi raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salamci ya tashi ya koma al-qiblar masallaci yayi kishingide akan wani kututturen icce na dabino ka annahu gababan, kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cike da fushi. Waɗanda suke masu gaugawa tuntuni har sun fita daga masallaci, junan suna ganawa da juna, tambaya suke shin sallar ce aka rage ko kaka, menene ya faru? Gaba ɗayan sahabbai saboda tsabar kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya masa magana illa zuliyadai, shi ma kuma abin da ya kai shi kwaɗayin ilimi, yazo yace ya Rasulullah, shin sallar ce ta ragu ko kuma mantawa kai, ma'ana daga raka'a hudu ta dawo biyu ko kuma mantawa kai ya Rasulullah? Manzon Allah yace ba a rage salla ba kuma ban manta ba. Anan da ya samu tabbacin cewa sallar tana nan kamar yadda take ba a rage komai ba, sai ya ce bal nasita, ya ce bari da ya Rasulullahi kamanta. Manzon Allah sai ya waiwayo wajen wasu daga cikin sahabbai wanda akwai su Abubakar da Umar, manzon Allah yake cewa shin gaskiya ne abinda Zulyadaini ya faɗa? Suka ce kwarai ya Rasulullahi, da kai biyu salam cewa kai. Manzon Allah sai ya dawo mahallinsa ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara ya ci kowannan biyu, da ya yi tahiyya ya salamci sai ya duƙa ya yi sujada ya ɗago, sannan ya koma sujada ta biyu, yana dawowa daga sujada ta biyu kai tsaye manzon Allah ya salamci ba tare da maimaita tahiyya ba. Sannan kuma ga hadisi wanda yana cikin sahihain Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah, manzon Allah sai da aka yi hudu sai ya ki zama sai ya tashi sai ya kawo ta biyar, da ya gama aka ce ya Rasulullahi ai ka dada, a lokacin da manzon Allah sai ya kabbara ya harama ya duka ya sujada, sujada ba adi, domin kari ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Haka kuma ga hadisi wanda ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi raka'a biyu maimakon ya zauna yi tahiyya sai manzon Allah ya tashi sai ya miƙe, sahabbai suka masa tasbihi bai dawo ba sai suka tashi suka bi shi, da ya cike raka'ar sa hudu kafin ya salamce sai manzon Allah ya duka yayin sujada biyu ita ce sujada kabli. To dan haka kaida kamar yanda bayani ya gabata malamai suka ce sujada kabli da sujada ba'di gaba ɗayan su wannan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kasancewar kaida inda aka samu nassi cewa ga abinda manzon Allah ya bari ko ya kara kuma ga abin da yi to bai ya halatta ka ketare wannan nassi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi raka'a biyar wace sujada yi sujada ba adi yi don haka duk lokacin da kai kari a cikin sallah to abinda zaka yi sujada ba adi zaka yi nan da ya rage zama na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yayi sujada kabli yayi anan bai yadda cewa kai sujada ba adi kablin ya dace kai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi a wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamce kafin cikar sallah me yayi a ƙarshe da ya ci ko abin da ya rage sujada ba adi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi an gane ku to duk inda babu wani nassi malamai suka ce anan ba bambanci kana da zabi imma kai kabli ko kai ba'di tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa kullum babu wata sujada illa ba'di kawai in kari kai ba'di zakai in ragi kai ba'di zakai in mi kai ba'di zakai wasu malamai suka tafi akan cewa kullum kawai iya abinda zakai kabli ce zakai kamar yanda malaman Hanabila suka tafi akan haka malaman malikiya su suka tafi akan cewa in kari kai sujada ba'di zakai in rigi kai abinda zakai sujada kabli su sun jamma a tsakanin hadisa to lalle wannan magana ta malaman malikiya tafi kusa da abinda yake nassi illa kasancewar wannan nassi kamar guda uku nan ga abinda manzon Allah ya bari ga sujadar da yayi to wannan ba a bukatar mutun yake dare to amma in ya kasance abinda babu nassi a kansa to anan malamai suka ce kana da zabi in ma kai kabli ko kai ba'di kowace ta tsaya matsayin kowace yau zamu tashi kenan babu na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu al mururi baina yadayil musalli malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin wucewa gaba ga mai sallah wucewa gaba ga mai sallah anan ana nihi mai sallar tsakanin kenan dugadugansa da sutura idan mutum na sallah ya aje wata sutura gabansa ne ake cewa sutura shine wani shamaki wannan baya halatta ka wuce tsakanin shi da wannan sutura da ya aje amma bayan sutura wannan ya halatta ka wuce domin kasancewar wucewa gaba ga mai sallah wannan wani babban laifi ne wanda kuma zalunci ne ga shi wanda yake mai sallah ma'ana tauye masa abu wanda abu ne wanda yake na haƙƙinsa da kuma yi masa tashwishi ka sanya shi ya kasa samun nutsuwa a cikin ibadarsa wanda sallah ibada ce wanda ake buƙatar kushu'i duk wani abin da zai iya shagaltar da kai a maida shi gefe don haka wucewa ta mai wucewa gaba ga mai sallah wannan akwai tashwishi ga mai sallah ma'ana rikitarwa da kawar da hankalin shi dangane da aikin da yake ciki al hadithu thaminu ba'da al mi'a عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة واتو أبو جهيم ابن الحارث ابن الصما الأنصاري الله إكرم سيدا كيشوا منظم الله صلى الله عليه وسلم يتش لو يعلم المار بين يدي المصلي دا ميوتي واغبغ ميسلا ya san ma za alaihi min al-ithm abinda ke kansa wato na zinubi manzo Allah ya ce lakana an yaqifa 40 wato da zai tsaya tsawon 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi, shi ya biya masa alkhairi da zai wuce gaba ga mai sallah. Ma'ana anan a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tsawatarwa ne game da girman laifi na mai wucewa gaba ga mai sallah, shine yace lauya alamul maru, da a ce mai wucewa baina yadayil musalli, gaba ga mai sallah ya san ma za alaihi, abinda ke kansa wato na girman zunubi. Manzon Allah yace la kana an yaqifa arba'ina, da zai tsaya tsawon 40. Manzon Allah yake cewa khairan lahu, shi ya fiye masa alkhairi, min an yamurra baina yadayhi, da zai wuce gaba ga mai sallah. Abu Nadir yana daga cikin sigarar tabi'in, wanda malami ne daga cikin malaman al-Imam Malik, shi ne yake cewa la adabi, yace ban yi sani ba shin wannan 40 da manzon Allah ya faɗa, shin yana nihin 40 yawman, kwana 40, a ce ka tsaya tsawon kwana 40 har ya gama sallar sannan ka wuce, au shaharan ko kuma wata 40, au sana ko kuma shekara 40. Kaddara cewa ba ma maganar kwana 40 ba, a ce awa 40 za ka tsaya mai sallah ya gama sallah sannan ka wuce, inda ka san a ce girman zunubin da yake kanka, to da dole sai ka tsaya. Anan shine yake cewa ban sani ba shin kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40. Wannan na nuna mana laifin wucewa gaba ga mai sallah wato laifi ne wanda yake mai girman gaske. Don haka a wannan hadisi zamu fa'idanci haramcin wucewa gaba ga mai sallah, amma wucewar da ake nihi kenan tsakanin shi da sutura, tsakanin dugadugansa inda yake tsaye kenan da suturar da ya aje gabansa. Amma kasancewar mutumin da yake tsaye gaba ga mai sallah, shi yana sallar shi a tsaye yake, ko wanda yake zaune ko wanda yake kwance, wannan shi baya cikin wannan hali, baya cikin wannan hali. Kana iya zama mutum ya sanya ka gaba yayin sallah, baka cikin wannan hali. Sannan wannan kasancewar buyewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la kana an yaqifa 40, wannan kasancewar domin buye abu wani lokaci yafi fa'ida a wajen tsawatarwa. Yanzu ne yan ce kwana 40 ne, sai ya ce to ai kwana 40 abu ne mai sauki, to manzon Allah sai ya ce la kana an yaqifa 40, wannan 40 akwai ihtimalin ya zamanto kwana 40, akwai ihtimalin ya zamanto wata 40, akwai kuma yana yiwuwa ya zamanto shekara 40. Kenan ku kwana 40 ne ka san laifin da ya laifi ne wanda yake mai girma, a ce ka tsaya tsawon kwana 40, misali inda a ce sallar za ta yi tsawo zuwa kwana 40, to ka tsaya har ya gama sallar sannan ka wuce, manzon Allah ya ce shi ya fiye maka alkhairi game da zunubin da za ka ɗauka. Sannan wannan hadisi shi ne dalili, ko mu ce shi ne ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa sanya sutura gaban mai sallah duk inda yake tsoron wani zai wuce gaba gare shi, to wannan wajibi ne, wannan wajibi ne, tilas ne, domin ka ije ma kanka laifi kuma ka ije ma shi wanda yake mai wucewa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ya gabata, ko cikin bulaguro manzon Allah yake a dokar daji inda za a yi sallah, manzon Allah sai ya sanya sutura gaban shi, wanda kar mu manta akwai kwagiri shine anaza, manzon Allah yana bulaguro da shi. Wannan anaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai biya bukatarsa kana kafa ta, ma'ana sanda ce wadda take gajera amma tana da tsini irin da mashi, sai a caka ta, sai manzon Allah ya ra'a ya rata yau, kamar misali wani zane a jikin shi kenan, ta zame masa shamaki idan zai biya bukatar shi a cikin dokar daji domin kar wani ya hango shi. Sannan kuma in za a yi sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana caka ta a gabansa ita ce sutura, wanda akwai wani marwayici wanda ake kiran shi wato Abu Musa Al-Anazi. Abu Musa shine Abdullah ibn al-Musanna, Abu Musa Al-Anazi, wanda shi kabilar shi tana kai dangane zuwa kabila ta Anaza,
wanda shine ya samu wahami sai yake cewa nahnu banu anaza lana sharafun salla ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mu kabilar banu anaza yace muna da daraja muna da martaba manzon Allah samu gaba yayi sallah shi kuma anan abin da yake ake nihi da anaza ita ce wannan sanda ba ana nihin kabilar su shi sai yace manzon Allah ya sa su gaba ya musu sallah su banu anaza kenan don haka anan yana nuna mana wato muhimmancin sutura ko bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a dokar daji sai ya sanya sutura gaba gare shi sannan wannan sutura musanda cewa haƙƙi ne amma akan mutum biyu limami da wanda ke sallah shi kadai shi mamu ba a buƙatar sanya sutura gaban shi suturar liman ita ce sutura ga mamu kamar yadda zamu iske hadisi nan gaba ita suturan nan karin bayani zai zo akan ta insha Allah a ƙarshen darasin al hadithu tasi'u ba'da al mi'a an abi sa'id ibn al khudri radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa fa in aba falyuqatil fa innahu shaytan wato Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan dayan ku na salla izuwa ga wani abu wanda ke sha makanci tsakanin shi da jama'a masu wucewa an gane ko ma'ana ka sanya sutura gabanka manzon Allah yace fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi wani yayi nihin ya wuce gaba gare shi mai sallar tsakanin kenan dugadugansa da sutura dan tsaurin kai kawai sai ya zo yace ta tsakanin zebi manzon Allah yace fa li dafa'u ya ije shi a sallu kai kokari kai masa nuni kai haka ka kare shi sai yace fa in aba in kwa yaki ya nace cewa sai ya wuce manzon Allah yace falyuqatilhu an gane ko nan me ake nihi da falyuqatilhu shin ana nihin cewa ka dau wani makami ka yake shi abinda ake nihi anan ka ije shi wato da karfin tsiya ma'ana ka tunkuɗe shi shine ake ne kenan falyadfa'hu bishidda ka tunkuɗe shi wato da tsanani in har ya nace yake cewa ya nace cewa sai ya wuce manzon Allah yace falyuqatilhu ma'ana ya ije shi da tsanantawa sai yace fa inna ma huwa shaytanu wannan wato shaytani ne wannan ana kiran shi tashbihul baligh ma'ana ba shi da bambanci da shaytani domin shaytani shine yake famar bata ma bawa wato sallar shi to wannan shi ma fama yake sai ya tauye maka sallar ka dan haka manzon Allah yace fa inna ma huwa shaytanu wannan shaytani ne duk mutumin da za a masa nuni na cewa kar ya wuce ya nace cewa sai ya wuce manzon Allah yace a yake shi ma'ana a ije shi da tsanani zaka iya tunkuɗe shi kuma a wannan hali idan ka tunkuɗe shi ya lahanta ko har ya kai shi zuwa ga halaka babu komai akan ka ka kashe banza saboda shari'a ce ta maka umarnin cewa ka ingije shi illa kasancewar ka'ida anan shine albadu bil ashal fal ashal a fara da abu wanda yake mai sauki sannan wanda yake mafi sauki na farko dai idan mutum zai wuce sai kai dan masa nuni ka dan kare haka in ya kiya ka dan kara wannan kinshi idan ya nace cewa kawai sai ya wuce to zaka iya kama shi da hannu biyu ka ingiza shi in ya so ka ci gaba da sallar ka wannan kuma na tabbatar mana aiki in dai na gyaran sallah ne to wannan baya illa ga sallah baya bata ta saboda anan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kasancewar anan wannan hadisi me yake tabbatar mana cewa wato haramci na wucewa gaba ga mai sallah an gane ko saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a yake shi inda ba laifi bane ba yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu zuwa ga wannan hukuma cewa a ije mutum a hankali in yaki manzon Allah yace a tunkude shi da karfin tsiya sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk wani abu wanda zai rikitar da mai sallah ya kawar da hankalin shi baya halatta koda zanci ne bai ya halatta indai mutum yana sallah ka zo ka zauna kana dimi domin ka shagaltar da shi kaga anan me yasa aka ce a ije shi saboda akwai shagartarwa ga wanda yake mai sallah sannan kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da mutum zai yi sallah ya kamata ya nemi wuri wanda yake dacacce wanda yake zababbe ba hanya ba ta wucewar jama'a ba hanya ba wanda take ta wucewar jama'a yanzu misali a cikin masallaci an gama sallah kofar da jama'a suke bi bai dace ba ka zo ka kabbara nafila bai dace ba ka zo ka tada sallah in ma cikowa ne zaka yi to abin da ya kamata ka yi gaba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an salamce daga sallah suna rigayen rigayen wato gimshikai ma'ana mutun ya sanya mai da gimshiki ya zaman to shine sutura gare shi ba dan komai ba kwa dan ka bada kariya ga kanka dangane da wannan laifi da kuma hallo sannan ka kare ƴan uwanka dangane da daukar zulubi sannan wannan yana nuna mana cewa wato mutum in ya zo da wani aiki aiki na shaytani ba laifi da za a yi idlakin lafazin shaytani akan shi a ce shaytani ne dan haka manzon Allah yace falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytan wannan shaytani ne dan haka duk mutumin da yake da halaye na banna irin na shaytani ba laifi akan iya ce masa shaytani kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wannan lafazi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato kasancewar asali game da gusar da duk wani aiki wanda yake na ashsha to abin da ya dace a farko abu hanya wanda take mafi sauki idan misali wani abu wanda yake na laifi ya bayyana a cikin jama'a a farko ba a buƙatar a tsananta abu hanya wanda take talalima da sauki ayi kokarin gusar da wannan abu in har hanyar wannan bata yi ba bata fa'idantar ba to sai abu hanya kuma mataki wanda yake na biyu har akai mataki wanda yake na karshe amma a farko bai ya halatta aje mataki wanda yake na karshe kaga anan mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a farko sai yake cewa falyadfa'ahu yayi kokarin ije shi ma'ana ka dan sanya hannu ka kare idan ya kiya manzo Allah ya ce fa in aba falyuqatilhu in ya ki manzo Allah ya ce ya tunkude shi da karfi ya tunkude shi da karfi kaga anan kenan sai da aka biyo hanya wadda take mafi sauki sannan kuma aka biyo wadda take ta dandara ta a wajen wannan tsanani sannan kenan wannan yana nuna mana cewa hukuma ce wadda take mai girma akan duk mutumin da ke famar wucewa gaba ga mai sallah to amma duk lokacin da ya kasance mai sallah bai sanya sutura a gabansa wannan bakka da yancin da zaka tunkude mutum domin kai kabar abin da yake wajibi a kanka an gane ku tunda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan dayan ku na sallah zuwa wani abu da yasa gaban sa wanda zai sha makanci tsakanin shi da jama'a masu wucewa kenan sharadi anan naka ije ko ka tunkude kenan ya zamanto ka sanya sutura kuma sharadi na biyu ya zamanto tsakanin dugadiganka da suturan ne zai bi in ta bayan sutura zai bi babu wani abu wanda yake a kanka haka nan kenan in babu sutura a gabanka baka sa ba to ba maganar cewa na cewa ka tunkude shi da karfin tsiya anan in ka tunkude shi kai masa illa wannan dole kisasi za a yi saboda anan kai kabar abin da yake wajibi a kanka wannan na ƙara tabbatar mana da cewa sanya sutura matsayinta wajibi ne الحديث العاشر بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاهتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa na gabatu ina kan jaki sai ce jakka wannan badal ne maimakon yace aqabaltu raqiban ala atan sai yace aqabaltu raqiban ala himar kamar misali da zaka ce hafiztul qur'ana sai kace sulusahu maimakon ka ce ka haddace kashi 1 daga cikin ukun alqur'ani a farko sai kace hafiztul qur'ana sai kace sulusahu kaga sulus wannan badal ne kenan na alqur'an kenan ba duka bane ba ka haddace kashi 1 daga cikin uku ne shine yace aqabaltu raqiban ala himarin sai yace akana maimakon mu a Hausa in kace nayi kaza sai kace a kaza ne nayi to larabci halshi ne wanda yake mai fasaha idan kai mantuwa an gane ko idan kai mantuwa kai tsiye to zaka zo da kalimar abinda kake nihi ita ce za ta maye gurbe maimakon anan in kace wannan aqabaltu raqiban ala himar maimakon kace la aqabaltu raqiban ala atan kawai sai ka zo da kalima ta atan shine aka kaice dai cai aqabaltu raqiban ala himarin atana yace na gabato akan wata jakka atan shine wato ta matar jaki kenan wa ana yawma idhin qadna hastul hitla yace a lokacin nan na kusanci balaga alihtilam ita ce balaga an gane ko minal hulu ma'ana daga cikin mafalki in aka ce mafalki ba kowa yake mafalki ko sai wanda yake balaga ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum wal ladhina lam yablughul huluma minkum thalath marrat shine yake cewa wa ana yawma idhin yace ni ku a wannan lokaci kadina hazatu lihtilama yace hakika na gwamayi wato balaga kadan ya rage mun in balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama binnasi bimina wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli binnasi bimina ila ghairi jidar a lokacin nan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na salla da jama'a anan mina yace ila ghairi jidar babu wani katanga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana da inda yake tsaye kenan babu wata katanga wanda za ta iya shamu kancewa shine yace famarartu baina yadai ba abis safi yace sai na wuce gaban wato sharin wani sahu fanazaltu an gane ku tsakanin sahu ya zo ya bi da jakkar shi ya wuce kusa da su ka san ku ai tsakanin sahu na farko da na biyu duka tsakanin bai wuce kaman zira'i uku kamar metir 1 da rabi kenan to ta tsakanin sahu ya bi da jakkar shi yace fa nazaltu yace sai na sauka wa arsaltu al'atana tarta na saki jakkar ta koma can gefe tana kiwanta wada kaltu fi safi yace na shiga cikin sahu falam yunkir zalika alayya ahad da aka gama sallah babu wani wanda yayi inkari daga cikin sahabbai gaba daya me yake nunawa anan kenan halaccin wucewa gaban sahu wannan ba laifi an gane ko indi gaban ma'ana mamu ba laifi mutun yakan iya kutsawa ya gitta nan ya gitta nan har ya samu inda zai kutsu gaban liman tsakanin shi da sutura shine haramun mutun ya bi kamar yanda shi anan Abdullahi dan Abbas ba gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi a'a ya bi gaban wato wani sahu da jakkar shi ya bi ya wuce wannan kuma na nuna mana cewa wucewar jaki gaba ga wato wanda yake mamu wannan baya bata sallah saboda lalle ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da ke cewa yaqbahu salata alkalbul aswad wal himar wal mar'atul ha'iq wato kasancewar manzon Allah yace bakin kare da jaki wato da mace wanda take baliga abinda ake nihi da alha'ib anan ba wanda take cikin halin jinin al'ada abinda ake nihi mace wanda take balagagga idan ta wuce gaba ga mai sallah manzon Allah yace ta bata masa sallah kenan anan wucewar jaki inda ya kasance tsaka gaban liman ne tsakanin shi da sutura ko wanda yake mai sallah shi kadai to wannan sallah ta baci sai dai ta da wata an gane ko, amma in dai gaban mamu ne to wannan baya bata sallah. Don haka kuma wannan yana nuna mana wato kasancewar ingancin sallah ta yaro wanda yake karami, wanda yake ba baligi ba. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace, kadina hazatu lihtilama, yace na kusanci balaga amma ban balaga ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana sutura ta limami ita ce matsayin sutura ga mamunsa. In dai liman ya sanya sutura, to ba maganar mamu ya sanya sutura. In liman ya kisa sutura, idan wannan abu daga cikin abubuwan da suke bata sallah, in dai ya wuce to gaba ɗaya sallar su ta baci, dole a sake wata. Sannan wannan yana nuna mana kasancewar wato duk lokacin da ya kasance akwai wato maslaha wanda take mai rinjaye ba laifi, akan iya gabatar da ita akan banna wanda take yalkadan. Kaga anan micece maslaha na yayi gaugawa ya samu inda zai kusu a cikin sahu, wannan maslaha ce a rajiha. Amma wucewa gaba ga waɗannan masu wannan gaban sahu, wannan banna ce wanda bai ya dacewa. In har akwai inda zaka iya kewayawa, to bai ya dacewa ka bi ta gaban sahu, domin akwai shawwashe jama'a anan. In har kenan akwai inda mutum zai bi, to wannan shine yafi dacewa ka kewaye maimakon ka bi ta gaban sahu. Shi wucewa gaban sahun wannan halaka ne. To amma anan shi Abdullahi dan Abbas me yake fama, yayi kokari ya samu inda zai shiga, dan haka ya kutsa gaban sahun ya wuce wato da jakkarsa. Wannan kuma kasancewar tabbatarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa akan haka, wannan yana nuna halaccin abu. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da yake cikin sallah, to manzon Allah yana ganin abin da yake bayan sa tamkar yanda yake ganin abin da ke gaban sa. Wannan wata khususiya ce, mu'jiza ce wanda Ubangiji subhanahu wataala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita, ganin abin da ke bayan sa kamar yanda yake ganin abin da yake gaban sa. Amma fa wannan yake banta da sallah, in ana sallah ne yana ganin abin da ke bayan sa irin yanda yake ganin abin da ke gaban sa. Don haka manzon Allah ya ga wucewar da Abdullahi dan Abbas yayi da jakkar shi wato gaban sahu, kuma manzon Allah bai masa inkari ba. Don haka malamai suka ce adamu da inkari dalilun ala sihhati ma fa'ala, rashin musu da manzon Allah ya masa, rashin musu da manzon Allah bai masa ba da kasancewar sauran sahabbai, wannan yana nuna cewa abin da ya inganta aiki ne wanda yake na halal. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato fiqhun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin yanda suka fahimci addini. An gane ko wanda bai fahimci addini ba kai tsaye zai iya inkari akan wannan abu. To amma da yake abu ne wanda yake sananne a wajen su, wucewa gaban mamu wannan ba illa bace, don haka ba wanda ya tanka masa. Don haka shi Abdullahi dan Abbas yace falam yumkir zalika alayya ahad, yace babu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya mini musu akan abin da nayi. Don haka kuma wannan hadisi shine asali game da cewa duk lokacin da mumini ya ga abu wanda yake na asha wanda bai dace ba a shari'a, to dole ya yi inkari ya yi musan wannan abu, ya nuna cewa bai dace ba. Saboda ka'ida shine malamai suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, jinkirin bayani a lokacin da ake bukata baya halatta. Don haka shi Abdullahi dan Abbas yace falam yunkir alayya ahad, yace babu dai wanda ya mini musu, domin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ganin aiki na asha su ja bakin su su kyale su yi rufa rufa dan dai a zauna lafiya, su ba sa haka. Kamar yanda wannan tarbiya sun same ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk lokacin da suka ga abin da bai dace da shari'a akan shari'a, to dole sai sun yi magana akan haka. Dan haka shi Abdullahi dan Abbas da yake kafa hujja akan halaccin kenan abin da yi, sai ya ce falam yunkir alayya ahad, babu dai wanda ya mu musu, inda aikin asha ne to da ba za su kyale ba, take yanki wani zai daga baki ya yi masa magana. Al-hadithul hadi ashar ba'd al-mi'a, ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa rijlaya fi qiblati fa idha sajada ghamazani fa qabadtu rijlayi وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة الله إقرأ متى يدك شوى كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina bacci gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warjilaya fi kiblatihi tace kawahuwa na suna alkiblar shi an gane ko ita tana kwance tana bacci kawahuwanta suna alkiblar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ita tayi gicci gicci haka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wajen kawahuwanta shine daidai alkibla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda zai duka yayin sujada tace fa iza sajada aqamazani idan zai yi sujada manzon Allah sai ya zungure ni tace fa qabadtu rijlayya a wannan lokaci sai in janye kawahuwa na manzon Allah ya samu inda zai dora goshin sa wa iza qama idan ya miki basattuhuma tace sai in meke kawahuwa na kamar yanda suke amma menene hikima tace wal buyutu yawma idhil laysa fiha masabi abinda yasa manzon Allah yake zungura ta in zai yi sujada in janye kawahuwa na tace a wannan lokaci tace babu fitulu fitula ba abu su kai ci gaban yin irin wannan fitula a ci balbal masabihi jam'i ne na misba an gane ko tunda fitula wanda take ta ainihi ita ce a ci balbal tace to a wannan lokaci babu wannan dakunan mu tace babu fitula wanda kasancewar anan inda da fitula kenan ba za ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahala cewa sai ya zungure ta sannan ta janye kafar da duk lokacin da ta ga ya duka zai yi sujada kenan a wannan lokaci takan iya janye kafafuwanta tace to amma dakuna babu fitula a wannan lokaci wannan kuma yana nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu domin su duniya ba zama ba suka so ɗakin hadi ba ka gani sai in ta janye kafafu zai samu yanda zai yi sujada mu ko a yau talaka ma ɗaki metr nawa ake ci ake fadin shi da tsawon shi kenan ko ina ya zama 2 metr 5 ko metr wannan to diwa ka gani wanda kuma irin yanda suka rayu rayuwa ta talauci babu fitila a dakunan su a wannan lokaci ba wai baba akai ba yin fitilar a'a babu fitilar babu halin yin fitilar a ci balbal a irin wannan lokaci wanda su magabata waɗanda suke da fitilan ma a ci balbal wata rana kudin da za a zuba mai man babu shi wani malami daga cikin magabata yake cewa lokacin da nake neman ilimi yace wallahi saboda tsabar talauci man da zan zuba ma a ci balbal domin nayi muraja'ar darasi na a cikin dare yace babu sai dai in je kofar gari wanda kofar gari akwai wuta a ci balbal wanda gwamnati yake zuba mai wanda masu gadi suke ganin haske duk abin da zai tunkaro ana gane shi in je yace mai gadin shi yana barci ni ina muraja'a ni nake mishi gadi saboda nazo in yi amfani da hasken hutular dan haka wannan hadisi a takaice malam ya shigo da shi dan ya nuna mana cewa wanda yake kwance gaba ga mai sallah ko wanda yake zaune ko wanda yake tsaye waɗannan dukkan su ba sa cikin hani mai wucewa shine yake cikin haramci kuma wannan na nuna mana mace in dai a zaune take a gaba ga mai sallah ko a tsaye take ko a kwance take to wannan bata masa sallah an gane ko amma in dai ta zo ta gitta ta gabanka tsakaninka da sutura to wannan sallah ta yanki ko mahaifiyarka ce ko diyarka ce ko matarka ce ko ma wace ce in dai ta gitta ta gabanka an gane ko to wannan ta ba ta sallah karin manta bayani ya gabata alha'ib abinda ake nihi mace wanda take baliga wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana yanke ma mutun sallah ta bata masa don haka ita kasancewar sutura tana da gulgudu kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gulgudanta shine wato tamkar icce wanda yake na sirdin raƙumi wanda mahayi yake jinginwa wanda shi wannan iccen duka bai wuce zira'i guda sirdi wanda yake na raƙumi akwai icce wanda ake a bayan shi wanda mahayi yake jinginuwa to wannan shine gulgudan tsawon sutura abinda ake bukata kar ta wuce zira'i guda kuma ita sutura ana yin ta da abu wanda yake tabbata wanda iska ba za ta dauke ba kuma ba a yin sutura da wani abu wanda yake mai zane wanda zai iya shagaltar da kai saboda me ake bukata duk wani abin da zai shagaltar da mai sallah ya sanya shi sake-sake baya halatta ya sanya shi gaban shi wanda kar mu manta hadisi ne sahihi Abu Jaham ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zani wanda yake ambijaniya ki saka ne wanda yake na Yaman yana da zani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura wannan zani manzon Allah ya kabbara sallah ya gama sallah kai tsaye manzon Allah ya nade wannan zani da ya gama ya aika masa kayansa manzon Allah ya ce ya kusa ya shagaltar da ni a cikin sallata manzon Allah ya ce maza ku maida masa to dan haka kasancewar shine malamai suka ce abu wanda yake mai zane wanda zai shagaltar da kai bayyana cewa ai sutura da shi in wannan bai samu ba kenan gulgudan sanda wanda take zira'i guda komai kana iya yin sutura da shi ka ajiye shi gabanka amma wannan hadisi wanda yake cewa in har mutum bai samu ba abinda zai ajiye sai yayi kurtu wannan hadisi ne wanda yake muqarrib wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin kurtu mutum yayi a gaban shi idan bai samu abinda zai ajiye sannan kasancewar tsakanin inda kake tsaye da inda zaka ajiye sutura shine gulgudan zira'i uku haka ake bukata kamar yanda karmu manta ya gabata a cikin darasinmu na Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga cikin Ka'aba Bilal yake gaya ma Abdullahi dan Umar tsakanin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da bangon Ka'aba shine gulgudan zira'i uku to dan haka kasancewar tsakanin inda dugadiganka suke kenan da inda zaka ajiye sutura ko kuma in bango ne kenan ya zaman to gulgudan zira'i uku ko kuma gulgudan inda in kai sujada kenan akuya ko tinkiya zaka iya bi ta wuce an gane ko in ka kai goshinka kasa kenan ka bar ta tsara tsakaninka da sutura ko tsakaninka da bango kenan gulgudan inda tunkiya za ta iya wucewa ko akuya nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk